Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Darasi na 20 a cikin littafin Khulasatu Nurul Yaqin, malike ta wafatu Khadija, rasuwar Khadija bintu Khuwailid, Allah ƙarir da gareta, sannan kuma ziwaju Sauda da auren da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da Sauda wa Aisha radhiyallahu anhunna, da Aisha Allah yarda da su gaba daya. Malike ta fi sanatil ashirati, a shekara ta 10 minan nubuwati, daga annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tuwfiyati sayyidatu Khadija, a lokacin Khadija Allah ya mata rasuwa. Fa hazina alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallama huznan shadida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga damuwa da bakin ciki mai tsanani. Li'annaha kanat tuhibbuhu, saboda Khadija ta kasance tana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamna anhu adha quraish, kuma tana hana Qurayshawa akan su cutar da shi. Fatazawwaja ba'da wafatiha bi Saudata, sai manzo Allah ya auri Sauda bayan rasuwan Khadija. Ba'da an tuwfiya anha zawjuha, ita Sauda bayan mijinta ya riga ya rasu, sai manzo Allah ya aure ta. Sannan kuma ita Sauda nan, wa kanat qad amanat billahi wa rasulihi, ta kasance ta yi imani da Allah da manzon shi. Wa khalafat aqaribaha, kuma ta saba wa dukkan wasu ƴan uwanta wanda su ba su musulunta ba, kuma suke adawa da kiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ita kuma ta yi imani kuma ta auri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa ba'da shahrin, bayan auren Sauda da shekara da wata daya, aqada ala Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ulla mushi aure tare da Aisha diyar Abu Bakr as-Siddiq. Wa hiya fi as-sabi'ati min umriha, tana da shekaru guda 7 na rayuwanta. Wa lam yatazawwaj bikran ghayraha, ko manzo Allah bai auri wata mata ba tana budurwa in banda Aisha. Sauran matan da ya aura gaba daya ya aure su suna zawarawa. Wa dakhala biha fil madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tare a gidan shi a garin Madina a lokacin da take da shekaru guda 9. Takaitaccen bayani akan wannan darasi, malike cewa wa fi sanatil ashirati tuwfiyati sayyidatu Khadija, a shekara ta 10 da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadija ta rasu. Fatazawwaja ba'daha Sauda, sannan manzo Allah ya auri Sauda, summa Aisha, sannan Aisha. Wa hiya fi sabi'ati min umriha, tana da shekaru guda 7 ita Aisha. Wa dakhala biha fil madina, manzo Allah yayi bina'i da ita, ya tare da ita a garin Madina lokacin kuma tana da shekaru guda 9. Matashiya ta ga malike ta wafatu ammihi, rasuwar babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baban Ali dan Abi Talib, wanda kina shi da suna Abu Talib. Malike ta ba'da wafati sayyida Khadija, bayan rasuwan Khadija bi nahwi shahrin, kwatan kwacin wata guda, tuwfi ammuhu Abu Talib, sai babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib shi ma ya rasu. Fa hazina alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya shiga damuwa, ya ji bakin ciki da akan mutuwar Abu Talib. Wa summiya dhalika al-aam aam al-huzn, aka sanya wannan shekarar bakin ciki. Li'annahu faqada, saboda manzo Allah ya rasa, fihi zawjahu wa ammuhu, ya rasa matar shi kuma ya rasa ammin shi, kenan ya rasa Khadija kuma ya rasa Abu Talib. Wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma jaa bihi ar-rasul, kuma babba manzo Allah yana kudirce gaskiyar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai dai illa annahu lam yantiq bi shahada, sai dai bai furta ba kalmar shahada ila akhir lahza min hayatihi, har zuwa mataki na karshe na rayuwar shi bai nutsuki da kalmar shahada ba. Khaufan, saboda yana shi Abu Talib yana tsoron min ta'ayir Quraysh, karda Qurayshawa su aibanta shi su nuna cewa shi din ba namiji bane ba. Wa fihi unzila, kuma akan Abu Talib ne game da irin lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shigar damuwa. Allah sabkar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, Allah ce manzo Allah baka shiri da wanda kai kaga dama, bali dai Allah ne yake shiryar da wanda yaga dama. Da haka malaika ta fa nas'alullaha an yukhaffifa anhu, muna roƙon Allah ya sauya sassaukawa ya sassautawa shi Abu Talib ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallama, tare da sauran ƴan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.